This is the Voice of America. The following program is in Hausa.
Sashen Hausa na muryar Amurka ne yake muku magana akan mitoci 22 da 25. A can jamhuriyar Niger, za a iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya. Ko Nomad, ko Niya FM, ko kuma Danol FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko ina kuma a ko da yaushe ta kafar sadarwar internet ta voahausa.com ko sashenhausa.com. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum. Maryam Dauda ce tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC. Muke fatan kun tashi lafiya. A shirin namu na yanzu, Ladan Ibrahim Ayawa na tafi da shirin zabe ko nade, amma kafin nan sai ku gyara zama ku sha labaran duniya.
Assalamu alaikum masu sauraron mu, da fatan an tashi lafiya ga labaran mai karantawa Ibrahim Almasi Garba. Masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun 'yan tawayen Siriya a arewa maso yammacin kasar ajiya Asabar sun halaka mutane da dama ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. To amma kungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriyar bata fayyace ko jiragen yaƙin Siriya ko na ƙawar tarasha ne suka kai hare-haren na lardin Idlib ba, inda dukkanin su biyu suka yi ta kai hare-haren bom cikin makonnin da suka gabata. Kungiyar saka idon ta ce mutane akalla 39 ne suka mutu a hare-haren, waɗanda suka shafi wani ginin kotu da gidan yarin da ke ganga da shi, wanda ke ƙarƙashin ikon kungiyar Al-Nusra mai alaƙa da Al-Qa'ida da ke garin Ma'arad Al-Numan. Rahotannin farko na nuna cewa mutane da dama ne suka samu raunuka, kuma da wuraren da aka yi niyyar aunawa sun haɗa da kotun addini ta kungiyar da kuma gidan waƙafinta. Kafafen yaɗa labaran yammacin duniya sun ce makamai masu linzami wajen huɗu ne suka dira kan rukunin gine-ginen, kuma adadin mamatan na iya haurawa. Al-Nusra na ɗaya daga cikin ƙungiyoyin rajin gwagwarmayar musulunci mafiya ƙarfi a Siriya, wacce ke ƙoƙarin kafa gwamnatin Islama a ƙasar. A wannan tashin hankalin mai fuskoki barkatai, ƙungiyar na fuskantar ƙalubale daga sojojin gwamnati da ƙungiyar ISIS da kuma wasu ƙungiyoyin 'yan tawaye da Amurka ke goyon baya. 'Yan sanda a Kosovo sun yi amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar kyamar gwamnati a Pristina, babban birnin ƙasar. Gangamin wanda aka fara cikin lumana shi ne na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta ƙulla kwanan nan da Sabiya da Montenegro da ke makwabtaka da Kosovo. Dab da ƙarshen gangamin na jiya Asabar, wasu daga cikin masu zanga-zangar sun jejjefa kayan fashewa da duwatsu kan babban ginin, suka farfasa tagogi tare da haddasa wata 'yar gobara a wani sashen ginin. Nan ne kuma sai jami'an tsaro suka mai da martani ta wajen amfani da barkonun tsohuwa suna korar masu zanga-zangar. An ba da rahoton kame da kuma jejjerin raunuka da dama. Jam'iyyun adawa ƙarƙashin jagorancin jam'iyyar dogaro da kai da kuma haɗakar kafa jam'iyya nan gaba sun ce yarjejeniyar da gwamnati ta cimma da Sabiya, wadda ta baiwa Sabiya wanda ke Kosovo ƙarin iko a ƙasar da kuma damar karɓar tallafi daga Sabiya, barazana ce ga yaucin ƙasar. Sun kuma yi watsi da wata jituwar da ta kan iyaka da aka cimma a Biana da Montenegro, wadda suka ce ta sa Kosovo ta rasa wani sashen ƙasar. Kosovo da Sabiya sun gwabza yaƙi tsakanin shekara ta 1998 zuwa 1999, wanda ya zo ƙarshe bayan da hare-haren bom na jiragen NATO suka tilasta ma sojojin Sabiya ficewa daga Kosovo. To karfa a sha'afa, ana shan labaran ne daga sashen Hausa da muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Zazzabin lasa wanda wani nau'in bera ke yadawa na ci gaba da barna da haddasa mace-mace a sassan Najeriya. Ko a yanzu haka wani zazzabin shigin lasa din ya kashe mutane 16 a wani gari a jihar Niger. Ga wakilinmu Mustafa Nasiru Batsari da rahoton.
Cutar dai ta barke ne a wani ƙauye mai suna Fuka da ke yankin ƙaramar hukumar Sarkin Fawa mai iyaka da jihar Kaduna. Kwamishinan lafiya na jihar Niger Dr. Mustapha Jibril ya ce kawowa yanzu suna gudanar da bincike domin gano kowace irin cuta ce ta hanyar ɗibar jinin wani yaro guda ɗaya da ya rage da rai daga cikin waɗanda suka kamu daga cutar.
Mutane wurin 16 suka rasu. Amma shi na yaron nan Ramon da aka kai test din shi sun shi yanzu yaron baya ji sosai.
Kawowa yanzu dai ma'aikatar lafiyar jihar Niger ta baza jami'anta domin fadakar da jama'a akan daukar matakin kare kai, inji kwamishina Dr. Mustapha Jibril.
Wasu birayen ana ganin su suna da nono, to suna tafiyar da wannan cutan a jikin su, kuma mutun ya bar abinci haka a gida da sun kai suka kashi akai mutun ya ci shine zai kama da wannan cutan. So cutan kuma yana fara da zazzabi, ciwon ciki, zawo, amai na jini da kuma jini fina fita ta hancinsa. Da yawan za ka ga mutum baya ji, za ka ga mutum ya yi zama pale, ya yi fari.
Wata kungiya a Misira mai alaka da ISIS ta ce ita ta kai hari jiya Asabar, wanda ya sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin Al-Ahira. Yan bindigar sun auna wata mota mai dauke da wani dan sanda da soja a lardin Giza na Misira din. A wani harin kuma na daban da yammacin ranar Juma'a, wani dan bindiga rike da wuka ya daddaba wukar ma wasu yan yawon bude ido su hudu da ke cin abinci a wani otel da ke wata mashakatar gabar tekun Bahar Al-Amr ko Red Sea. Kafafen yada labaran kasa da kasa sun ce kungiyar ISIS ta buga a wani bayani a kafar sada zumunci na ikirarin cewa ita ta kai harin na ranar Asabar. Ba a tantance wannan ikirarin nan take ba, to amma bayanin da aka buga a yanar intanet din yayi kama da waɗanda a baya suka fito daga kungiyar mai alaka da ISIS a Misira. Amma har yanzu babu kungiyar da ta dau alhakin daba wukar da aka yi a garin shakatawar nan na Hargab, da inda aka ce har ma waɗanda aka daba wukar sun murmure. Gwamnatin Mexico ta amince ta ta sakeyar kamamman jagoran dillalan mugan kwayoyin nan mai suna Joaquin El Chapo Guzman zuwa Amurka. Wani jami'in gwamnatin Mexico da ba a bayyana sunansa ba ne ya gaya ma kafafen yada labarai jiya Asabar. Wannan wani babban sauyi ne a matsayin gwamnatin na lokacin da aka kama shi a karo na farko a shekara ta 2014. Tserewar Guzman daga wani gidan yari mai matukar matakan tsaro a watan Yuli ta kasance wani tushen takaddama tsakanin Mexico da Amurka, wacce ta buƙaci a taso masa bata kiyarsa. Matakin taso kiyar Guzman zai dau tsawon watanni, kuma ala da alamar dai lauyoyinsa za su yaƙi wannan matakin. An maida Guzman gidan yarin Altiplano bayan kama shi ranar Juma'a a birnin Los Mochis, wanda ke cikin jihar da Guzman din ya fito. Ministocin ƙasashen ƙawancen yankin tekun Fasha sun nuna goyon bayansu ga ƙasar Saudiya a taƙaddamar ta da ƙasar Iran mai rinjayen 'yan Shi'a. Kungiyar wacce ta kunshi Saudiyar da Bahrain da Qatar da Oman da Kuwait da haɗaɗɗiyar daular Larabawa ta yi tar da abin da ta kira katsalandar ɗin Iran a harkokin cikin gidan Saudiya da na yankin ma baki ɗaya. Ƙasar ta Saudiya ta kuma buƙaci a ƙara yin taro saboda a san matakin da za a ɗauka kan take-taken na ƙasar Iran. Ministocin harkokin wajen Saudiya koko ministan harkokin wajen Saudiya Abdul Jibar ya ce ƙasarsa, wadda ta yanke dangantaka da Iran a makon jiya, za ta dubi yiwuwar ɗaukar ƙarin matakai. Ɗaruruwan 'yan riƙon riƙau masu zanga-zanga sun yi cincirindo a birnin Cologne na ƙasar Jamus don nuna ɓacin ransu kan yawan farma mata da kuma fashi da makami da aka aikata yayin shagulgulan jajibarin sabuwar shekara a birnin na Kwalan. Aika-aikar, wadda ake zargin maza 'yan asalin arewacin Afirka da Larabawa da aikatawa, ta daɗa zafafa kiraye-kirayen a daɗa tsaurara manufofin ƙasar game da baƙi.
Labaran duniya kuka saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To madalla, Yanzu kuma bari mu koma gefe guda mu bar ku da Ladan Ibrahim Ayawa ya gabatar muku da shirin sa na zabe ko nadi.
Jama'a barkamu da warhaka, barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi. Yau shirin zai duba shirye-shiryen zaben da ake yi ne yanzu haka a Jamhuriyar Niger, musamman ma game da samun sahihin kundin zaben masu jefa kuri'a. Sai kuma bada kalar zaben fidda gwani na jami'ar APC a jihar Sokoto na kananan hukumomi. Da shi kansa zaben gaba ɗayan sa, wanda cikin satin ta gabata ne hukumar zaben Jamhuriyar Niger ta gayyato wasu daga cikin kasashen renon Faransa domin taya ta shirye wannan zabe, musamman ma abin da ya shafi kundin tattara sunayen masu jefa kuri'a da ma sauran abubuwan da zai samar da zabe na gari, kuma sun kwashi kwanaki suna wannan aikin. Sule Mumunu Barma ya bi kokofin wannan aiki da wannan tawagar ta yi, ga kuma tsarabar da ya aiko wa shirin zabe ko nadi.
Rahoton binciken na kungiyar OEF da aka gabatar mako guda kenan bayan da hukumar Seni ta buƙaci ƙwararru su tantance mata sahihancin kundin rajistar da ake sa ran amfani da shi a zaben watan gobe, ya bayyana gano tashoshin zabe na bogi 323 da wasu mutane 25,000 da suka rubuta sunayensu sau da yawa a girgin ɗin zabe, sannan wasu 39,000 da aka yi wa rajista shekarunsu ba su kai na zabe ba, sai wasu 234,000 da ba a rubuta sunayen garuruwan da aka haife su ba, yayin da mutum 16,000 ke rubuce ba tare da an san shekarunsu na haihuwa ba, in ji jagoran ƙwararrun da suka gudanar da wannan bincike Janar Siya Kasangare, wanne ya ci gaba da cewa:
Le fichier électoral de 2015 qui a été soumis à notre contrôle.
Za iya gudanar da zaɓuɓɓukan 2016 a nishar da kundin rajistar da muka bincika, amma fa sai idan an yi la'akari da shawarwarin da muka ba hukumar zaɓe da hukumomin Niger da ma ƙungiyar OEF. Na tuntuɓi wani kakakin ƙawancen FPR Usaini Salatu, wanne ya ce:
Satisfaction non pas pour l'opposition seulement mais pour le peuple nigérien.
Ba wai mu 'yan adawa kaɗai ba, a'a, murna ce ga dukkan 'yan Nishar, domin a can baya mun sha nuna buƙatar a binciki wannan kundin rajista, amma sai wasu suka zarge mu da yunƙurin mai da hannun agogo baya, abin da ya rage a bi shawarwarin da ƙwararru suka bayar, shi kenan sai a samu kundin rajistar da kowane ɓangare zai aminta da shi. Shugaban jam'iyyar PNDS tarayya mai mulki Bazoum Mohammed ya halarci taron gabatar da wannan rahoton bincike.
Lalle mun gamsu da wannan rahoton da aka gabatar yau, kuma sun gayi duk abinda dama mun sani saboda aikin mun yi shi cikin shawara tsakaninmu, kuma cikin yanayi na bai ba ma kowa dama ya yi toge ba. Mun ji daɗin wannan abun, za mu fuskanci zaɓe, muna fatan Seni ta yi aikinta daidai kamar yadda CFF shi ma ya aikin shi.
Jami'an fafutukar tabbatar da demokuraɗiyya irin su Dambashi Son Allah na ƙungiyar CADED sun gargaɗi dukkan ɓangarori da su kasance masu mutunta abubuwan da rahoton na OEF ya zo da su.
Wallahi za mu bi sau da ƙafa, za mu bin wannan Seni ɗin abinda duk ya kamata za ta yi bisa doka, za mu binta mu kama mata mu ba ta ƙarfin gwiwa, kuma shi zamanto zaɓe ya tabbata ingantacce a nan ƙasarmu ta Niger.
Yanzu dai ana iya cewa aski ya zo gaban goshi a game da shirye-shiryen zaɓuɓɓukan da za a fara a ranar 21 ga watan gobe, yayin da a ɗaya ɓangare hankalin 'yan takarar zaben shugaban ƙasa ya koma wajen kotun tsarin mulkin ƙasa domin jin amsar da za ta bayar a ƙarshen ayyukan tantance sunayen waɗanda suka cancanci neman wannan mukami a hukunce.
Yanzu kuma bari mu tsallaka zuwa Sokoto a Najeriya, inda muka fara kawo muku cece-kucen da ake yi game da zaben ƙananan hukumomi a jihar Sokoto. Wasu 'yan takara sun garzaya kotu, kuma wakilinmu na Sokoto Murtala Faruk Sanyinna ya tambayi lauyan ɗaya daga cikin 'yan takarar ko me ya zafi haka na ɗaukan wannan mataki.
A koke muke yi dangane da abubuwan da suka gudana wurin zaɓe da aka yi a primary election na Sokoto North, wanda yake har zuwa yanzu ba a ƙidaya waɗannan ƙuri'un ba, har yanzu suna nan aje. Amma kuma ita State Independent Electoral Commission ko kuma APC ta gabatar da sunan wani ɗan takara da sunan wani Aminu Ibrahim, popularly known as No Delay, a matsayin ɗan takara. Alhali kuma ba ƙidaya anka tabbatar da cewa ga wanda ya ci zaɓe ba, bisa ga abubuwan da suka gudana. Kuma sanin kowa ne, har an yi interview da state chairman na APC, ya tabbatar da cewa ba a ƙidaya ƙuri'u ba. Sai gashi kuma bayan 'yan kwanaki an fitar da sunayen wasu ƴan takara da sunan cewa su ne suka ci zabe alhali kuma ba a kidaya waɗannan kuri'un ba to bisa ga haka muka san cewa ita kotu ita ce makura idan an ci zalinka ko kuma ai ma wani abu da baka gamsu da shi ba makurarka shine ka koma kotu ka kai bukenka don dibin kotu ta yi maka adalci
to sai dai hukumar zabe ta jihar Sokoto ta ce ta ma daje zaben har sai ta samu na'urar tantance din takara kamar yadda shugaban hukumar zaben ya shaida wa Murtala Faruk Sanyinna
wato dalilin da ya samu ka jaye zabe saboda mun san kada readers gishiri ne ga zabe kamar da gishiri cike ga miya mun nemi kada readers din ga abamu daga national headquarters ta INEC amma saboda commitment din su babu le kam sun nuna za su bamu don haka mun kai kwadar hakanan muna so mu kare record cewa duk jihohin ga 36 babu jiha da tayi da kada jida shina ɗaya daga cikin abin da muka kwadai don haka mun kace bamu zabe sai da kada jida don ita za ta tabbatar da an yi adalci kamar wanda mun ha gani presidential da electoral election da ya faru 2015 amma saboda commitment din su yanzu har yanzu ba su fesa namu ba ina ganin mun yi zuwa Abuja ya haso uku to da yarda Allah dan sun ka kare zaben da za su yi na bazan 6 ga wata muna tumar zuwa 10 ko 11 ga wata za su fuskanto mu sannan mu tahi mu samu izinin a ara muna sannan mu fara shirye-shiryen training na mutane don ba shi yiwa ka dauko su dai ka ba wanda bai san abin da a train bai san abin da aka riwa ka ba shi ce ka ci shi ma aiki ba aiki za shi ba shi da dalilin muka dage sai mun samu dan kai readers mun estimate na kwanakin da ka isar mutane training sannan mu sa date na zabe kuma Allah so ba da dadewa ba
yayin da hukumar zabe yake ganin daukar wannan mataki zai kawo karshen duk wani rikici da ke nasaba da zaben kwaron kuma sai ga jami'ar adawa ta PDP ta ce daje zaben da loje cikin nadi kamar yadda Alhaji Kabir Aliyu sakataren jami'ar ta PDP na jihar Sokoto ya shaida wa Murtala Faruk Sanyinna
kusan kamin ta daga zabi ko ta yi sanarwa ta daga zabi mu jami'ar PDP mun rubuto mata korafe-korafen mu a rubuce kuma mun rarraba shi ga yan jarida ranar 27 ga watan Disamba na shekarar da ya gabata a ciki mun yi bayanin mun gano wani shiri wanda aka yi na aima gudun zabe tsakanin jam'iyyar APC ta jihar Sokoto da ita hukumar zabe ta jihar Sokoto a ciki sun so su ki amfani da card reader wato machine din nan na tantance masu jihar kuriya sannan sun yi niyyar kada a hudu sakamakon zabe na kansila a cikin mazabati kuma kada a yi hodi sakamakon zabe na shugaban karamar hukuma a cikin karamar hukuma ta sai an taho Sokoto duk da wasu shirarruwa na tabbatar da an canza sakamakon zabe kamin a jama'a su san abin da ake ciki to waɗannan abubuwa da muka gano su muka kira yan jarida muka faɗa musu kuma muka rubuta musu a rubuce ba mu yadda ba kwana biyu bayan mun ba su wannan takarda sai sun kira mu sun kace sun dage zabe saboda ba su samu card reader ba daga hukumar zabe ta ƙasa to daga baya mun zo na mu yi nazari sai muka gano cewa wato tunda mun riga mun gano ga shirin da an kai ra'ayi magudi dole zabe ba zai yiwu kenan sai an sake hitowa da wani shiri don haka mu muka ce ayyuhi ba mu yadda da dage zaben da an kai ba kuma muna kira ga hukumar zabe ta gaggauta cikin sati biyu ta hada mana sabuwar ranar da ta sanar zabe in ba haka ba za mu garzaya kotu mu yi karasu domin mu yi su biya mu wahaloli da hasarorin da mun kai na zabe share hage da campaign wanda muka yi wanda yake ya ci mu kudi sama ga miliyan 200
baka ganin sun bada hujjar su na dage zaben na cewa ba su sami wannan katin ko kuma wannan na'urar suke jira daga hukumar zabe ta ba su na'urar tantance dan yatsa wato card reader ba
to ban tsammani wannan shine dalili na kware ba domin in ma sun ce za su yi zabe ba da card reader ba ba wanda zai cewa ba zai yadda ba domin babu doka da tace dole zabe ba yayi ba sai ayi wani da card reader card reader hanya ce kurun wadda 'yan siyasa suka samu natsuwa akan ta cewa ya kai amfani da ita ana rage yawan magudin da zai faru ga zabe, don haka dogara ga rashin kadiri daga hukumar zabe na kasa ba hujja bane, kuma ba mu yarda da shi ba, kuma mun san ba shi bane. Ai cikin takardar mu ma wanda mun kai raba mu 'yan jarida, duk da gwamnatin jihar Sokoto mun neme ta da ta hito bararo ta yi bayani akan wani hannu a gare ta cikin maganar dage zabe, because mu muna da bayanai na dalilukan da sun kasa an kada gizabi ba maganar kadiri da bari.
To ma saware anan kuma kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Yanzu a madadin waɗanda aka ji muryoyin su, musamman wakilinmu na Jamhuriyar Nijar Sulaiman Muna Barma da Murtala Faruk Sanyinna daga Sokoto, sai Cubahiro Jiodone wanda ya daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Ayoke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
A daidai wannan lokacin kuma ga rahotonmu na musamman.
Yayin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta hannun babban bankin kasar na CBN ke ci gaba da aiwatar da shirin farfado da tattalin arzikin kasar ta rage yawan kudaden ƙetare da ke hannun 'yan kasuwa da kuma hana cire kudade a bankunan kasashen ƙetare, wasu 'yan kasar kuwa kuka suke da wannan mataki, inda suke cewa ya yi tsauri matuƙa. Daga Lagos, Babangida Jibril ya duba mana irin tasirin da wannan matakai ke haifarwa, musamman ma ga kananan masu canjin kudade a Najeriya.
Yanzu haka dai babban bankin tarayyar Najeriya CBN ya rage kudaden kasashen waje da yake baiwa masu canjin kudaden ƙetare na Bureau de Change ya zuwa dala 10,000 kacal a sati, tare kuma da saka wani doka da ke kayyade yawan ofisoshin da irin waɗannan masu canjin za su bude. Bayan wannan kuma babban bankin ya kuma hana 'yan Najeriya amfani da katunansu na ATM a kasashen waje wajen cire kudade a bankuna, abinda 'yan kasuwa suka ce ya saba dokokin hada-hadar kasuwanci na duniya. Ko waɗanne dokoki ne yanzu haka ke ciwa masu canjin tuwa ƙwarya, Alhaji Adodan Sudu wani dan canji ne a Lagos.
Idan muka duba irin ƙa'idojin da aka kawo akan maganar canji, wannan babban abin takeici ne da babban bakin ciki. Na farko dai a baya suka ce sai kowa ya biya 35 million sannan, wanda ainihin mu ba saving kuɗin mutane muke ba, mu ba banki bane, ba karɓar kuɗin mutane ake, balle a ce idan ainihin buru canja liquidate ya wargaje an samu karyar arziki za a biya kwastomi da wannan kuɗin. So bayan wannan aka sake, ya suka sake kawo wani mummunan ainihin tsari na cewa ba za ka sai da dala ba sai mutumin da yake yana da visa na tafiya sannan za ka ainihin bashi wannan kuɗi. Bayan wannan sun kirkiro wani sabon abu cewa sai mutumin da yake da digiri sannan zai yi harkar Bureau de Change. To a dokar Najeriya akwai inda aka ce sai mutum yana da senior digiri zai yi harkar kasuwanci. Bayan wannan kuma cewa mutum ba shi da dama, yanzu an ba da lokacin cewa duk wani da yake da branch a waɗansu gurare maza ma zai gaggauta janye wannan branch din. To wannan ba abin ne da zai haifa wa 'yan Najeriya ɗa mai ido ba, domin na farko akwai ma'aikata waɗanda aka ɗauka a ko'ina waɗanda ainihin ake biyan su albashi a waɗannan branches, kuma wannan gwamnati ta yi alƙawarin za ta nema wa 'yan Najeriya aiki. To da aka yi la'akari da mutanen da ainihin aka ɗauka aiki a branch da yake ƙasan nan, don haka dubban mutane za su rasa wannan aiki.
Shi ma a ɓangaren sa, Alhaji Ahmed Bukar da aka fi sani da Dwaba mai agogo ya ce akwai buƙatar gyara a wannan tsari na CBN.
To wannan abubuwa dai mu dai muna ganin shi Baba Buhari shugaban ƙasa ya yi taka tsantsan, saboda ana so a yi mishi zagon ƙasa ne ga mulkin nashi. Domin yanzu misali akwai wanda suke zuwa su sayi dola su tafi Kotono da sunan za su sayi moto na 600,000 da suke so yadda. Yanzu moton nan sai in suka yi canji sai kama musu 900,000, ba sa sayowa sai su dawo da dala.
Ku yanzu wannan dala 10,000 da gwamnati ta ce a dinga ba ku a sati bai ishe ku ba kenan.
A'a, yayi kadan, don wani zai zo da niyan zai sayi dala 50,000 ne ma, wani har 100,000 yake ne ma, irin masu zuwa Dubai din nan a da. To yanzu kaga wannan duk babu shi, dukka babu shi.
Su ma dai masana tattalin arziki na kallon wannan mataki na babban bankin a matsayin daya daga cikin matakan da ya kamata a dauka na yin gyara a tattalin arzikin Najeriya, kamar yadda Dr. Dauda Kuntugura, masanin tattalin arziki a Jami'ar Bayero, ya shaida mani.
Matakin da babban bankin Najeriya ya dauka na sanya ido sosai da kuma dakatar da hada-hadan kudaden kasashen waje ta cirewa ta kati na gani a ɗaya daga cikin matakai na ba su ga cewa sun martaba ko sun kare martaban kasan watan naira yadda ba zai lalace ba.
To koya ƴan Najeriya yake ganin wannan mataki na CBN? Ga dai Alhaji Abdullahi Abuja.
Wannan al'amari dai mutane sun koka da shi, amma an ka dubi abin da idan basira gwamnati na da manufa mai kyau, gwamnati kuma na da niyya mai kyau. To yawanci ƴan Najeriya an saba da karya doka, kuma ana karya doka ne irin na son kai. Mutane na so su dinga fidda kuɗaɗe ba ta ka'ida ba, kuma in aka lura za a ga cewa akwai wanda aka kama su ma ta Nijar da wasu wurare suna fita da kuɗaɗe na ƙasan waje, saboda dai kada gwamnatin Najeriya ta ci amfanin shi, mu ƴan ƙasan Najeriya ma mu samu amfanin shi. Akwai wanda ma aka kama su da ATM card za su fita ƙasan waje da shi, su je can su yi amfani da shi. To kaga wannan duk abubuwa ne na son kai da zalunci, kuma ba zai kai mu koyina ba, kuma dole ya samu tattalin arzikin ƙasanmu Najeriya.
To kaman wayanda ke zaune a can ko suna karatu ko suna kasuwanci suna kukan cewa wannan abu ya taba su.
To ai duk abin da aka ce na dokoki dole a bi wannan dokokin, in kuma ba bi dokokin nan ba kaga an yi ma doka karan tsaye. Kuma mutane ne masu son su halatta kudade na haram suke yin wannan abubuwan, saboda haka dole ne gwamnatin Najeriya ba za ta ba su wannan kafa su ci gaba da yin wannan ba, saboda mu ma namu tattalin arzikin ƙasar mu ya samu ya bunƙasa.
Yanzu dai abin jira a gani shine ko matakan da babban bankin Najeriya ke dauka zai taimaka wajen farfado da tattalin arzikin Najeriya kamar da gwamnati ke fatan gani. Baban Jibril mai Amurka daga Lagos.
To madalla a gaida baban gida Jibril, yanzu a madadinsa da kuma Julie Leathers Gresham da ta hada mana sauti, Muhammad Lalo ke cewa ku huta lafiya daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC.
Ƙarshen wannan rahoton kenan da muka kawo muku daga nan sashin Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC. Kafin mu rufe shirin namu na yanzu, bari mu dawo muku da takaitattun labaran duniya.
To masu saka ido sun ce wasu hare-haren da aka kai wani garin da ke hannun ƴan tawayen Siriya a arewa maso yammacin ƙasar jiya Asabar sun halaka mutane da dama, ciki har da farar hula da mayaka da kuma fursunoni. To amma ƙungiyar rajin kare haƙƙin ɗan adam a Siriyar bata fayyace ko jiragen yaƙin Siriya ko na ƙawarta Rasha ne suka kai hare-haren na lardin Idlib ba, inda dukkanin su biyu suka yi ta kai hare-haren bom cikin makonnin da suka gabata. ‘Yan sanda a Kosovo sun yi ta amfani da ruwan zafi da barkonon tsohuwa wajen tarwatsa gangamin masu zanga-zangar ƙyamar gwamnati a Pristina, babban birnin ƙasar. Gangamin wanda aka fara cikin lumana shine na baya-bayan nan a jerin zanga-zangogi na buƙatar a rusa gwamnatin saboda yarjejeniyar da ta kulla kwanan nan da Serbia da Montenegro da ke makwabtaka da Kosovo. Wata ƙungiya a Misira mai alaka da ISIS ta ce ita ce ta kai hari jiya Asabar, wanda ya yi sanadin mutuwar wasu jami'an tsaro biyu a kan hanyarsu ta zuwa wurin aiki a bayan garin birnin Al-Qahira.
Da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu, sai kuma can an jima da hantsi za mu sake dawo muku da wani sabon shirin, kuma a lokacin za ku ji shirin na gari na kowa wanda Sahaba Imam Aliyu ke gabatarwa. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashen Hausa, ni Maryam Dauda ke cewa ku huta lafiya.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.